This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Murya Arewa da Lol da kuma Niyar dukkan sazangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki Sahabo Imam Aliyu ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan hanci.
As far as the Constitution allows me, I will try to ensure that there is a responsible and accountable governance at all levels of government in the country. Four, I will not have kept my own trust with the Nigerian people if I allow others abuses.
Shugaba Muhammadu Buhari yake cewa zan yi aiki da irin iko da tsarin mulki ya bani wajen tabbatar da cewa akwai gwamnatoci na gari masu riƙe amana ko wani rukuni a duk fadin ƙasar nan. Muna kuma da rahoto kan wani taro da wata kungiya mai rajin yaki da cin hanci da rashawa ta yi a Abuja. Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin ciki da gaskiya. Sannan ku saurari irin sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi, mu ba ku fili ku bayyana ra'ayi a filin ra'ayi daga bakin mai shi.
Masauri assalamu alaikum. Kungiyar Boko Haram ta kai hari garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno, inda ake sa ran da zama sabon rundunar sojojin Najeriya da za ta yaki kungiyar har sai ta ga bayanta. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta tsaya daga nesa tana cilla rokoki a jiya Talata, amma sai dai bata iya jitta cikin birnin na Maiduguri ba. Sai dai kuma wani dan kunar bakin wake ya tada bom a kasuwar Shanu a cikin birnin, wanda rahotanni suka bayyana cewa mutane 20 sun yi hasarar rayukansu sakamakon wannan bom din. Shugaban Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari, ya baiwa rundunar sojojin kasar umarnin cewa su mayar da hedkwatansu Maiduguri, inda cin ne mataran kungiyar ta Boko Haram. Harin na jiya dai shine hari na uku tun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya zama shugaban kasar Najeriya.
Masu aikin ceto a kasar China suna nan suna aiki ba dare ba rana domin ceto mutanen da jirgi ya nutse da su cikin kogin Yangtze sakamakon guguwa mai karfin gaske da ta taso lokacin suna cikin ruwa. Kamfanin dillancin labarai na kasar wanda ake kira Xinhua ya ruwaito cewa mutane 14 ne aka samu cetowa, kana an samu gawar mutane 7, yayin da mutane sama da 430 kuma ba a san inda suke ba. Rahotannin sun bayyana cewa akalla mutane 3,000 da jirage 48 ne ke aikin ceto. Jirgin ruwan mai suna Eastern Star ya kife ne ranar Litinin da yamma sa'ilin da ya karo da matsananciyar guguwa. Direban jirgin da injiniyan sa waɗanda suka tsira yanzu haka suna hannu kuma suna amsa tambayoyi daga jami'an 'yan sanda. Masu aikin ceto na ci gaba da aikin su musamman cikin babban ɗakin jirgin, inda ake tuman nan ne yawancin mutanen suka makale.
Manyan jami'an ƙasa Amurka sun tabbatar cewa sun gana da wakilan 'yan tawayen Houthi waɗanda suka mamaye Yemen a satin da ta shige, kuma an yi wannan ganawar ce a Oman. Jaridar Wall Street Journal ta rawaito jiya Talata cewa 'yan tawayen Houthi sun samu tattaunawa da mataimakiyar sakataren harkokin waje Ann Peterson. Tsohuwar jakadar ta tafi Saudi Arabia da Oman domin tattaunawa da dukkan masu ruwa da tsaki akan rikicin siyasar Yemen domin sasantawa. Ta ce za su yi amfani da wannan tattaunawar domin ƙara jaddada manufarsu, ta ce kawo shawo kan matsalar Yemen abu ne da ke buƙatar aiwatar da shi a siyasance. Don haka kowa da kowa, har da 'yan kungiyar ta Houthi, ya kamata su kasance cikin wannan taron wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta. Wannan taron dai shi ne irinsa na farko tsakanin jami'an Amurka da 'yan Houthi waɗanda suka ƙwace Yemen tare da fatattakan shugaba Abdurrahman Mansur Hadi.
Yanzu haka dai shugaba Barack Obama ya sanya dokar nan da ta ba da damar tattara bayanan kiran wayar salula da aka yi a ƙasar, wadda kuma za ta hana 'yan ta'adda kaiwa ko kuma kawowa ƙasar hari kotu. Wato hakanan kuma Mr. Obama ya ce dokar za ta kare kowa da kowa kan wato kana ta inganta matakan tsaro na ƙasa. Tun farko dai 'yan majalisar dattijai sun jefa ƙuri'a kan wannan ƙuduri, inda wakilai 67 masu rinjaye suka kada ƙuri'a na amincewa, 32 kuma suka ƙi. dama dai majalisar wakilai ta amince da wannan kuduri karkashin wannan sabuwar dokar kamfanonin sadarwa na tarho da hukumar leƙin asirin Amurka na ƙasa za su tattara bayanan wayar tarho da Amurkawa suka yi kana masu bincike na ƙasa za su buƙaci umarnin kotu domin su binciki bayanan da suka tattara daga wannan kiraye-kiraye musamman kan waɗanda ake tuhuma suna da alaka da ayyukan ta'addanci
labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC an cire mukaddashin director tsaro na hukumar jiragen saman Amurka bayan da aka gano cewa wani ya samu shiga ta sinjirji da wasu abubuwan fashewa ba tare da jami'an tsaro sun gane ba kusan har so 67 daga cikin 70 shugaban hukumar tsaro na cikin gida Chief Jeff Jason ya ce ya sake wa shugaban tashan jirgin wato Melvin Carway wurin aiki kana ya nada na wucin gadi sai dai Jay Jackson bai bayyana abin da binciken wannan abubuwan fashewa suka nuna ba sai dai ya ce bai dauki wannan batu da wasa ba kafan yaɗa labarai na ABC ya ce an sha samun sakaci daga jami'an tsaro a tashoshin jiragen Amurka inda da yawan jama'a ke hada-hada
mutane hudu ne suka mutu sakamakon hadarin wani jirgi mai saukar ungulu da ya fado a arewa maso gabashin Nepal labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka to madalla kamar yadda muka yi muku alƙawari cikin shirin safe ga kadan daga cikin kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari kan rukunonin gwamnati da suka hada da kananan hukumomi a jawabin da yayi bayan rantsuwar kama aiki ranar Juma'a da ta gabata
as well relations between Abuja and the states have to be clarified if we are to serve the country better. Constitutionally, there are limits to powers of each of the three tiers of government.
A wani bangare kuma akwai buƙatar a fayyace dangantaka tsakanin Abuja da jihohi idan har za mu bauta a jama'a sosai. Tsarin mulki ya yi iyaka ga kowane rukuni cikin matakan gwamnatin nan uku. Amma wannan ba yana nufin gwamnatin tarayya za ta nade hannu ta rufe idanunta kan abubuwa da suke faruwa a jihohi da kananan hukumomi ba musamman kan asusun hadin gwiwa tsakanin jihohi da kananan hukumomi ko da shike gwamnatin tarayya ba za ta yi katsa London dan sanin dalla-dalla kan yadda ake tafiyar da asusun ba duk da haka ba za ta tabbatar da cewa an daina kazamin cin hanci da rashawa da ake yi a can Zan yi aiki da irin iko da tsarin mulki ya bani wajen tabbatar da cewa akwai gwamnatoci na gari masu rike amana a kowane rukuni a duk fadin kasar nan domin ba zai yiwu a ce na rike amanar da ƴan ƙasa suka bani yayin da na kyale waɗansu a zamanin mulki na suka kasa sauki nauyi da aka aza musu ba Hakanan a jiya talata wata kungiya mai igrarin yaki da cin hanci da rashawa da ake kira Anti-Corruption League ta shirya wani taro da zammar ƙara jawo hankali ga al'umma kan illar da cin hanci da rashawa take yi wa ƙasa kamar Najeriya. Shugaban kungiyar Abdullahi Aliyu Katsina yayi wa Hassan Maina Kaina ƙarin bayani.
Matsalar cin hanci da rashawa abubuwa ne da kullum muke kuka da shi kuma abubuwan da mu muka yi amfani da su wajen isar da irin wannan sakonnin ta discouraging harkar cin hanci a Najeriya shine ta nuna irin matsala da cin hanci da rashawa ke da shi yanzu da ka lura a wajen taron akwai dan butun-butumi da muka kawo wanda manyan baki aka bar su kananan duwatsu suka jihe shi wannan jiho da aka yi na corruption ne aka jihe an kashe shi daga Najeriya kuma muna da wannan yakinin da izinin Allah cikin ƴan kwanaki kaɗan zuwa watanni masu zuwa za a fara ganin cin amma ta kuma da mutane ke tunani ba saboda bukatun ƴan ƙasa sun yawa saboda komai na Najeriya ya lalace
Haruna Muhammad Nabai kwararre ne kan fannin ilimi dake gwagwalada a nan Abuja ya ce cin hanci da rashawa shi wa Najeriya tarnaki kuma ke neman mahana ta numfasawa
duniya ma ta san halin da Najeriya take ciki so illolin cin hanci a halin da muke ciki a Najeriya shine Najeriya kamata yayi a halin da take ciki arzikin da Allah ya mata tana iya daga cikin kasashe kalilan a duniya da Allah ya azurta in ba da cin hanci da ya mane kasar nan ya mane in Najeriya ba to da Najeriya tana iya daga cikin kasashe kalilan da za su kasance ana alfahari da su yanzu a duniya
Maimuna Buni sakataren jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya ga min cewa sace-sacen dukiyar al'umma ba wani boyen al'amari bane a nan Najeriya
kowa ya san halin da kasar yake ciki kudin kasa an sace ainihin kafofin samun kudin kasa babban ta man fetur farashi ya fadi a kasuwan duniya sannan kuma ainihin ita gwamnatin PDP kala 16 da suka yi ba abin da suka yi saboda su habbaka harkar noma ba abin da suka yi saboda su habbaka harkokin ma'adanai na kasa wannan kasa Allah ya albarkaci kasan nan da al'umma masu hazaka da kuma ainihin arzikin kasa amma wannan arziki yadda za a yi amfani da shi ta amfani ɗan kasan shine abin da aka rasa kuma wannan kowa ya san rashin shugabanci na gari ne
mai mana buni kenan sakataren jami'ar APC na kasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Masu aro kamin mu kawo muku shirin mu na gaba sai a shakata da wannan fefe na Ali dan Saraki
Idan ana da raye da uwa aki in ana maganar Nigeria to ai ta arewa ta na gaba tunda barkwa to da je wata nana Idan ana da raye da uwa aki in ana maganar Nigeria gar kasa ta arewa ta na gaba dan kaza albarka ta muke tabbata to da she wata nana
Yanzu karfe 3:12 sashin Hausa na murar Amurka uke sauraro ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaita shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Yau wannan fili namu na ciki da gaskiya zai waiwayi batun wani fili ne ko filaye waɗanda hukumar tsaron cikin gida ta Najeriya ko ƴan sandan farkaya wato SSS ta karɓa domin yin makarantar koyon harbe-harbe ma ƴaƴanta a jihar Bauchi. To amma kuma ake samun takaddama da wasu abubuwa kamar na almundahana a wajen biyansu. Wannan batu dai yanzu ya haɗa har da lauyoyi kuma har an kai shi a gaban kotu. To amma za mu bi sawun su tun daga asali domin ku ji matsayin kowane ɓangare. Daya daga cikin waɗanda aka karɓi filayen nasu kuma mai magana da ƴan waɗanda suka ce ana nema cuce su shine Buhari Ibrahim Bello wanda ya ce da farko an so su sanya hannu kan takarda su karɓi kuɗin da ba su san ko nawa bane domin wai an ce musu sirrin gwamnati ne a cewarsa lokacin da suka tunkari tsohon kwamishinan ƙasa na jihar Bauchi Ibrahim Aminu Yashi da babban sakataren ma'aikatar Abubakar Kanifago da Director Ahmed Zakari Kafin Lemo da kuma shugaban sashin auna daraja filaye na ma'aikatar Ahmed Aliyu Aruwa. Shi Buhari da sauran abokansa su ne suka mallaki fiye da rabin filayen da ake magana a kai, yayin da wata matar da ta karkasa filayenta ta saida a wurin aka ce tana da kimanin kashi 40 da wani abu na filaye. Gwamnati ta saka daraja filayen kan kuɗi naira miliyan 31. Daga bisani Buhari Ibrahim Bello ya yi zargin cewa bayan sun samo lauya sai suka fahimci cewar naira miliyan 2 da wani abu kawai aka yi niyyar a biya su duk da cewa su ne suke da fiye da rabin filaye ma'ana saura naira miliyan 28 da wani abu da ya rage za a ba ita matar da ta mallaki ƙasa da rabin filayen kenan ko kuma dai ana nufin cewa darajar filayenta sun ninka nasu har sau 10 za mu ji daga kowane bangare na wannan batu. To amma bari mu faro da shi Buhari, ɗaya daga cikin waɗanda suka ce ana neman a yi musu rashin adalci.
Rashin adalcin da suka mun shine akwai fili namu wanda muka saya don amfanin kanmu, ni da abokaina Alhaji Rabiu Abdulkarim Baban Godi da Shamaki Abubakar, akwai Malam Sale Musa wanda shi Sale na sayayi ma a kusa da wajen training na SSS, wanda SSS suka zo suka ce za su auna wurin su saka shi a wurin training din su, saboda ba sa so mutane su rika matsansu. Kuma aka dauko Bauchi State Ministry of Land and Survey suka auna wannan wuri din tare da mutanen local gamman da mutanen masarauta. Duka mun hadu a rannan aka yi wannan au tsawon shekara biyu da ya wuce.
To su wayannan mutane da kace ma'aikatan filaye na jiha sun me suka ce? Sun ce filin ba naku bane?
Wato sun yadda fili namu ne, kuma sun zo an auna da su. Bayan an auna da su sun ce ba su rubuta wa gwamnati su gaya mata yanayin kudin kasan mu da bishiyoyi da suka irga, kuma abinda gwamnati ta cire za su biya mu. To shiru-shiru da muka ga ba a biya mu ba, ko mutanen SS suna gaya mana cewa za su kewaye wuri, don tunda mu muke noma wurin muna mu'amala da masu gadin su, muna ganin su kenan. Suka sanar da mu cewa lallai bana an ce su sanar da mu kar mu noma wurin nan. To ganin haka sai muka yi kwamba, muka ɗebi lauyoyin mu muka tafi wajen shi director na SSS kenan, na Land School na Bauchi, anan Awala a office din sa. So da muka je muka zauna da shi cewa an auna wurin mu kuma shiru-shiru ba a bamu kuɗi ba, kuma ga abin da ake gaya mana, sai ya ce already gwamnati ta yi approving shi abin da ya kaddara an biya. Sai ya karanta mana abin da gwamnati ta yi approving shi ne 31,935,000 something da yan wasu abu akai ban rike su ba. Yace shi ya kaddara an biya, don approval din ya fito tun 2013 ne November. Don haka shi yasa kawai yanzu suna jiran dan kwangila ne, in an ba su order daga Abuja za su kewaye wuri.
Su mutanen SSS din ne suka biya wannan kudi?
Mutanen SSS sun gaya mana ba su suka biya ba, Bauchi State Government ne ta biya. Amma tunda mu yan gari ne, mu je mu yi follow up mu bi inda kudin mu yake.
Ta biya akan a biya ku kudin filin ku, wato diya kenan na wannan fili?
Ta biya ne a biya mu kudin diyan filayen mu na wannan wuri.
To an biya ku?
Ba a ba mu ko naira ɗaya ba. Abin da yake faruwa bara a watan August, sai aka zo ana ta sauke block bayan mun yi shuke-shuke a wurin. Ana sauke block da yashi da gravel alaman za a kewaye wurin. Da muka zo muka taru a wurin akan kewayewa da abokan kasuwanmu, har wata daga cikin mu ta buga a jarida. Sai aka gaya mana cewa Bauchi State Government ne za su biya. Ranan da muka dawo na ƙarshe, rannan ne muke jin labari ta bakin wasu cewa wai an ce mu je mu karbi kuɗinmu. Sai muka ce wannan ba labari ne da da a yi shi, wato sako na baki ba, tunda harka ce da gwamnati, kuma tunda aka auna gunnan ko bai shiga tsakaninmu da wasu mutane, ko a ce a ɗauki hotonmu ko a kawo wani takarda mu sa hannu, ba a yi ba. Muka ce ya kamata a bamu a rubuce, mu ba za mu yi ta aiki da su da ka ba. To daga nan ni na ba da shawari na ce to tunda mu ɗin nan 'yan ƙasa ne, kuma ya kamata mu riƙa kiyaye dokokin ƙasa. Sai muka je muka samu lawyanmu as legal advisor, muka gaya masa, ya ce mana ya kamata mu rubuta mu san nawa ne hektan wajenmu da aka ɗauka, kuma nawa ne za a biya mu. To daga rubuta wannan leta da muka yi, shine yanzu na zo da copy letter gashi nan da aka kai musu, kawai sai suka tsargu. Shine suka rubuto leta, da suka rubuta leta sai suka bada sari.
Suwaya suka rubuta leta?
Su Bauchi State Ministry of Land shine leta heading na kan paper. Signing din kuma Ahmad Aliyu ne, head of valuation for honorable commissioner. Shi ya rubuto letan, sai ya nemi sarkin Firo ya bashi, ya ce ya neme mu ya bamu. Sarkin Firo ya yi mun waya, ya ce Ministry of Land sun ce ya neme mu ya kai mu. Na zo na samu sarkin Firo ya fito a LAN saboda ya jira ba mu zo da wuri ba. Sai ke ce dama ba wani abu bane, leta ne na maganan karban kudinku sai na karbi namu. To da muka je muka bude muka gani, sai muka ga babu wani amount dake nunawa cewa wannan fili kaza ne ko kuma hekta kaza aka diba. Mun nemi su gaya mana sun ce asirin gwamnati ne, ba a tone asirin gwamnati. To shine sai muka dakata muka bar su da haka. Muka ce mu ba za mu karbi cek a ambulan mu yi signing ba mu san me ake ciki ba. To daga wannan ne sai suka kira conference meeting. A meeting din akwai mai gunduman Yali wanda ya wakilci hakimi, akwai mai gunduman Firo, akwai sarkin Firo da shauransu, akwai solicitor general na Ministry of Justice da kuma cabinet na Bauchi State Ministry of Land and Survey. To da aka je meeting ni dai na samu halartar meeting, saboda meeting din kawai a waya suke kiran mu su ce ku zo ministry za a yi kaza. To tunda haƙƙin mu ne mu kuma ya kamata mu je don ya fita. To da muka je aka yi ta bayanai, na dauko bayanin yanda zan yi kowa ya ji ya fahimta, shi fa mana sakatare sai ya dakatar da ni, yake cewa duk nan an girme maka aife, amma ka zo kai ne bakin ka ce ce yafi na kowa. Sai da aka yi maganganu, shi solicitor general ya ce a tunda haƙƙinsa ne a bashi dama ya faɗi abin da yake ransa ko abin da ya sani don a treating case din. To tun daga wannan rana da aka yi meeting din ba su sake neman mu ba sai sati da ta zagoran Juma'a. Da suka neme mu sai ba su neme mu tare da solicitor general ba, sai suka dauko wani private lawyer, barista dalbadal, shine yazo aka yi ta maganganu dai irin ana nuna cewa mu yan ta'adda ne, muna so mu tada kayan baya, wato za mu kawo cikas a al'amarin kasa ko kuma tada hankali a gari wa gwamnati. Muka nuna mu ba haka bane. Wanda akwai ɗaya daga cikin mutanen SS, Deputy Director Land School, wani something Jafar ya je wurin miƙewa yayi, yace this yaro he is terrorist, ya kamata a kama shi.
Wannan maganganu takardan farko da kuka kisa hannu sun fi gaya muku ga kuɗin da yake da su biya ku ne?
Ni ne da na matsa. Sai suka ce da su biya mu 100% ne na kuɗin mu don gwamnati.
Ko kenan 100% din nan?
100% na kuɗin mu a hekta 10,782 cikin hekta 18 da wasu duggai, mu muna da hekta 10,700 da wani abu. 100% abin da za su ba mu shine less than 3 million, saboda mu masu hekta 8 da su ba mu 2.6 million suka ce. Sauran kuma da suka haɗa muka yi calculation bai cika ta kuɗin da zai kai ma kuɗin ya zama 3 million ba. Abinda yake a baya, based on abinda muka samu na report din da gwamnati ta yi approving a biya mu, sai muka ga almost 29 million ne za a karkata shi akan hekta 8 da kaɗan. Don haka shine ba mu gamsu da adalcin da suka mana ba, kuma suka nuna cewa da gwamnati muke jayayya.
To Babu Hadi Ibrahim Bello ne kadai magana kan wannan batu na filayen ba, kamar yadda muka ce idan Allah ya kai mashiri na gaba za mu ji ta bakin saura, kuma kamar yadda muka yi alkawari za mu yi kokarin ji daga kowane bangare na wannan batun. Ibrahim Alfa Ahmed daga birnin Washington DC ke cewa a huta lafiya.
To madalla ga Mustafa Nasir ba tsari da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a wannan mako.
Sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Leadership da kuma babban labarin ta da ke nuna cewa Shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari bai fara aiki a ofishinsa da ke fadar shugaban ƙasa ba. Jaridar ta Leadership ta ce a maimakon hakan, Alhaji Muhammadu Buhari ya fara aiki ne a hedikwatar tsaron Najeriya da ke birnin tarayyar Najeriya Abuja. Amma jaridar ta ce ɗaya daga cikin masu taimakawa Buhari akan harkokin labarai, Alhaji Garba Shehu, ya ce gyare-gyaren da ba a kammala ba a fadar shugaban ƙasar shine dalilin da yasa Alhaji Muhammadu Buhari bai shiga ofishin nasa ba. To amma a ɗaya gefen jaridar ta Leadership ta ce a jiya Talata shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari ya yi wata ganawa da manyan jami'an tsaron ƙasar. Jaridar ta ce wata majiyar da ta samu daga ɓangaren sojojin na nuna cewa mai yiwuwa a ganawar a tura wasu manyan jami'an sojoji yin ritaya. Ana ta gefen jaridar Daily Trust ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da shirin ziyarar aiki da shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari zai kai a kasashen Niger da kuma kasar Chadi a ranar Laraban nan. Jaridar ta ce bayanan da ta samu ya nuna cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kai ziyara a jamhuriyar Niger a ranar Laraban nan, sannan gobe Alhamis ya wuce kasar Chadi. Ziyarar dai na da nasaba da matsalar harkokin tsaro. A gefe guda kuma jaridar ta Daily Trust ta bugo labarin da ke nuna cewa hukumar yaki da masu barnata dukiyar kasa EFCC ta kama tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Inyako. Bayanan da jaridar ta tattaro dai ya nuna cewa ya sha tambayoyi daga hannun hukumar ta EFCC game da wasu zarge-zarge da suka shafi aikata ayyukan da ba daidai ba, da kuma wasu da suka shafi yin wasa da ofishinsa na gwamna, sannan da yin kwana da wasu makudan kudade. A ƙarshe dai da jaridar Dezal Herald da ke fitowa mako-mako, za mu kammala sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako, wadda ita ma ta yi ɗaya daga cikin labaranta da batun zargin ɓacewar kudaden. Jaridar ta Dezal Herald dai ta bada labarin cewa ana zargin tsohon sufeto janar na 'yan sandan Najeriya kuma shugaban hukumar kula da harkokin 'yan sandan Mr. Mike Okiro da batar da wasu kudade har naira miliyan 275 a lokacin gudanar da babban zaben Najeriya da aka gudanar a cikin wannan shekara ta 2015. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Gaida Mustapha karfe 3:26 sashen Hausa na muryar Amurka. Gafilin ra'ayi daga bakin mai shi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, malamin Dorin jihar Jigawa. Da farko dai ina so na miƙa ta'aziyya ta ga iyalan mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar waɗannan tashin bawabumai a kasuwar shanu ta garin Maiduguri. Su kuma mutanen da suke dasa waɗannan bawabumai a arewacin Najeriya, to ina so zan yi nasiha gare su. Su sani fa duniya ba gida ba ce, kuma abin da ka shuka shi za ka je ka girba. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala, malamin Dorin jihar Jigawa.
To madalla yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki da.
Mutane hudu suka mutu sakamakon hadarin ruwan jirgi mai saukar ungulu da ya fado a arewa maso gabashin Nepal. Hadarin wanda ya faru jiya Talata yana dauke da tawagar likitocin nan ne masu aikin jin kai da ake kira Doctors Without Border. An samu gawarwakin mutane hudu waɗanda uku daga cikin su maza ne da mace guda. Yan sanda sun kai gawarwakin a Kathmandu fadar gwamnatin kasar. Gwamnati da kungiyoyin jin kai suna amfani da jirage masu saukar ungulu ne domin kai kayayyakin jin kai a wasu sassan kasar, musamman wuraren da suke da manyan tsaunuka ko kuma ba su da hanyoyin mota da za a iya kai kayayyakin jin kai. Hadarin girgizan kasa mai nauyin maki 7.8 wanda ya daidaita kasar a ranar 25 ga watan Afrilu ya yi dalilin mutuwar mutane 8,000 kana ya bar sama da miliyan 2 cikin matsanancin bukatar abinci maka da matsugunni. Kungiyar Boko Haram ta kai hari a garin Maiduguri fadar gwamnatin jihar Borno, inda ake sa ran ya zama sabuwar headquarters rundunar sojojin Najeriya da za ta yaki kungiyar har sai ta ga bayanta. Rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta tsaya daga nesa tana cillo rokoki a jiya Talata, amma dai bata iya gitta cikin birnin Maidugurin ba. Sai dai kuma wani dan kunar bakin wake ya tada bom a kasuwar shanu a cikin birnin na Maiduguri, wanda rahotanni suka bayyana cewa mutane 20 sun yi hasarar rayukansu sakamakon wannan bom din.
To madalla ga shekara, haka Allah ya kawo ƙarshen shirin a wannan hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu katarwa, ciki har da shirin himma ba ta garago na Bello Habib Garadanci. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim a yawa da ki ba Hero Dodo ne da kula da kan gabatar da shirye-shiryen mu da ma engineer Charles House zai rika masa. Ana nisa Abu Imam Ali zan dakata yi sallama da ku, mu zama lafiya. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.